labari
saurara
ku ji sabon labari
saurara
Allah ya yi cikon buri
saurara
komai ya zo kan tsari
saurara
murya ta ta zama jari
saurara
babu abin da nake buri
saurara
nema ya zama alkhairi
saurara
wanda ya ban baya gori
saurara
kai wannan ma shi ne fariya da shi ba laifi ba ban ga abun mamaki gun ikon Allah da yake yi ba domin ya wuce wannan in ka tuna karami ya zama babba dai na ganin wani banza dan kai ma ba kara halitta ba nemo na ka kafar hangen na wani kakan bai da ce ba
saurara
ni ban zo cin fuska ba
saurara
ban so zagin kowa ba
saurara
ba zan kyar wani na ba sadaka ba
saurara
wannan ne ban saba ba
saurara
mai neman daraja ko ci gaba Allah ne zai kama ma balle in karge aikin ka akan gaskiyar kai karama kyautar Allah in yayi ma lalle ba mai kwace ma dan wani ya ma zalunci Allah ne zai rama ma to kusa ne dukkan lamura Allah ne ke dafa ma
saurara
yi tunani ku kara
saurara
babu tsumi ba dubara
saurara
mai maka Allah ka tsara
saurara
yin haka shi ne dubara
saurara
kar ka zama mai gadara
saurara
dubi halin wani dan naka daura a suke lika auna in kai mai kyau kai ka sani in ma mara kyau ne azana kyawawan halayen ka su za su saka ka aljanna in kuma kai yau mummuna a saka ka cikin wuta ga kuna ga mai kyau ga mummuna in kai mai kyan to ka gyara
saurara
koshi ta zarce yunwa
saurara
to mai amfanin ruwa
saurara
kar mu zama yin adawa
saurara
yin haka shi ke jawo duk mai nema zai samu inda har ya rike lillahi in yau kai ne gogonin ka kai ka zamto tarihi damu da wanda ya damu da kai daukai ka saka shi cikin ruhi kar da ka manta abin da kake wata ran za a yi maka tambihi auta da yamajini ne na yau magana ta zamo sharhi saurara.